in ji uban Abba. Rahotannin gaskiya suna bakin kotu.
Kai ba ni kidan da gogo baban uban Abba.
Dangal dangal rashin sani yaran sula.
In dai maganar gogol bara ce an saba.
Dangal dangal rashin sani yaran sula.
Eh alƙalami na garke to ne mu gamba.
Dangal dangal rashin sani yaran sula.
Zabe ba kammala ba in ji uban Abba. Mana kankan ba
dangal dangal rashin sani yaran sula
ba ka da gona kana kiran mai kai taki
dangal dangal rashin sani yaran sula
ba ka da hujjar kwarai kana zancan mulkiya
dangal dangal rashin sani yaran sula
ko dan bata gargare ba nan ji kana doki
dangal dangal rashin sani yaran sula
kuma wani ga kaida na sauraron kotu na usauki
dangal dangal rashin sani yaran sula
saba na akun musu suna zancan buntuwa
dangal dangal rashin sani yaran sula
idan kotu ta karkare rufe baki za su yi
dangal dangal rashin sani yaran sula
domin nasarar mace mutanen APC
dangal dangal rashin sani yaran sula
kuma banka ta mu muke bukatar lasisi tangal rashin sani dokin sula
ga goshi ya ishe su ga tarar yamma
zane ba kammala ba in ji uban Abba rahotannin gaskiya suna bakin kotu
dangal dangal rashin sani dokin sula
ga goshi ya ishe su ga tarar yamma
zane ba kammala ba in ji uban Abba rahotannin gaskiya suna bakin kotu dangal dangal rashin sani dokin sula
ga goshi ya ishe su ga tarar yamma ba ana ka tsaba kuna tarru. ta ba yau da wani kwarafin mutane an duba akwai wata bayan ci a muna zancan kotu
dangal dangal rashin sani ko jin sola
ga koshi ya riza suka sararin ruwa
zade ko an kammala ba in duba amma rahoton din gaskiya suna bayin kotu
ba ban abba tsintsiya
masu ado da gaskiya
farsa da kotu za a zauna su za su sha kasa sani dokin zula
ga koshi ya ishe suka tarar yamma